wanda ake nuni zuwa gare su da shubatu amzatu da kisa'i da shubatu sun karanta wani tasabina sabilu wani tasabina sabilul mujrimin sun fade shi da ta tasabinu da wani tasabina sabilul mujrimin wanda ake nuni zuwa gare su da haji na hos wanda ake nuni zuwa gare su da ha'in hus su sun karanta wato da sabilu din da rafa dukkan makaranta ke nan banda nafiu wasu a cikinsu wali yastabina sabilu wasu kuma wali tastabina sabilu amma shi nafiu wali tastabina sabilal mujrimin ya zama fa'ilin tastabina din wato ramiri ne mustatiri wujuba ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma jimma wanda ya tsaya matsayin sa ko dan ka gane tsarin waɗanda suke mabannata ko yaushe a nema bayanin komai a Qur'ani dan ka gane tsarin waɗanda suke mabannata suna suwi ne suwa masu baudewa Qur'ani ko to wato shaddid wa ahmila na'am duna ilbasim wanda aka yi nuni zuwa gare su da nunin na'am nunin na'am shine asim da daldin duna ablan kasira da kuma alifin ilbasim shine nafi wato asim da ablan kasira da nafi sun karanta in inil hukumu illa lillahi yaqussu aha ilta shi kafin a maimakon dauri ya dari a da rama ya ku shi kuma radin ba radi bane sadini kuma da rama ya kusu shine wa ahmila ma'anar ahmila din kakkai masa dubu ba radi ba sadi a wajen waɗannan makarantan guda uku sauran ko makarantan guda hudu su ya kare lahaɗa ya kare lahaɗa ta wato hamzatu ya karanta tawaffatul rusuluna da tazkiri tawaffahu kuma ya yi irja'insa wato ya yi yamala cikakkiyar yamala tsantsan yamala shi ne irja'i irja'i shi ne al'imalatul maharatu shi a tasa kira'ar tawaffahu rusuluna haka nan kuma kalla istahawahu shayadinu ba istahawatu ba istahawahu da yamala cikakkiya to su sauran makarantar sun karanta tattalisi a guri biyu ta wafatar suna istarar shaɗinu a wato wanda yake ko mai gabata wanda yake ko mai wucewa a cikinsu ya wuce a wannan babin shi yana yin yamala wadda take tsantsa to da ranar da ta shi ma'am